أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الاثنين إن شاء الله دواتن رمضان شكرا تربو دليل داربين دشد هجرية zan mu ci gaba da karatun Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 178 muna cikin zan mu shiga sabon kitab a cikin wannan littafi kitabus sahaw ne kitab na 22 a cikin kitab Bukhari yana da kitab ɗaya guda 197 wannan da zan mu shiga shine na 22 a cikin kitab in kutubin na Bukhari kitabu kaza shi kuma aljami'i ne wanda ya hada jami'u kutubu abwabuddin duk wasu bukata na addini ya hada su mun gani cewa littafin da zai a kira shi da aljami' shine wanda ya hada abwabu guda 9 na addini komai akwai babu abin da babu a ciki to wannan shine babu 22 kitabus sahaw al-imam yake cewa bismillahir rahmanir rahim kitabus sahaw littafin sahaw cikin sallah rabkanuwa cikin sallah babi na farko al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babun fi sahaw idza qama min rak'atayi al-fardi babi cikin rabkanuwa idan mutun ya tashi da raka'o'i guda 2 na farilla ya manta yayi raka'a guda 2 na farilla madadin ya zamna sai ya mance zaman nan ya tashi ya meki to wannan babun zai bayani akan wannan hadisi na 2224 al-imam al-bukhari yake cewa haddathana abdullah ibn yusuf أخبرنا مالك بن أنس مالك بن أنس نام ديمي مالكية دا ما شي مالك مالمن بخارين بخاري يأي كراتو وجن دا لبنس الإمام مالك كما سنشي الإمام البخاري ناك درجة شد كيمة تاشي دا متن تاشي وكان إذا وجد الحديث عن إمام مالك لا يعدوه إذن بخاري ياسا ما حديثي تهني مالك هر أبدا بي كي تليش متكر ياسا ما حديثي تهني الإمام مالك توشيزي كاو سبد يسن yadda Imam Malik yake da tsanani da taharri cikin ilimin hadisi ya lullumka su Bukhari wajen taharri da tsananin kiyayewa daga Ibn Shihab daga Abdurrahman Al-A'raj daga Abdullah ibn Buhayna radiyallahu anhu annahu qala shine sanadin Malik yake cewa silsilar zahabiyya wadda ta Malik tahi daraja tahi kima Malik An-Nafi An-Ibn Umar Malik An-Nafi An-Ibn Umar akwai shi amma wadadiya silsila ce zahabiyya wanda wannan suka ce duk wanda ya karanta silsilan nan ka sa akan ka cewa kamar ka bude labule ne ka leka annabi ya ce maka kaza kamar ka bude labule ne kawai ka ce annabi ga ya mini ya gaya maka babu wani tantama babu wani shakku akan ta ko rantsuwa kai kan cewa matarka ta saku kan wannan hadisin ba annabi ya faɗa ba wannan ya matarka bata saku ba yayi rantsuwa mutum bi talaqi wal ataq akan cewa duk abin da ke cikin Bukhari in bai inganta ba kace matarka ta saku malaman fiqh sun yi ittifakin cewa bata saku ba dan saboda ittafaqatul umma alaihi bil qabul al umma sun hade shi sun amshe shi daga Abdullah ibn Buhayna Allah ya rada shi yake cewa sallallana rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini min ba'di salawati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da mu raka'a biyu wasu daga cikin salloli ba an bace ta ba an guri an ce la asar ci summa qama falamay jilis sannan ya tashi ba tare da ya zamana ba faqama an-nasu ma'ahu mutane ma suka tashi tare da shi falan ma qada salatahu yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar shi wa nazarna taslimahu muka saurari ya sallame kabbara sai yayi kabbara qabla taslim kahin ya sallame fa sajada sajadatayn wa huwa jalis sai sujada guda biyu yana zamne summa sallama sannan sai sallame wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi na 2225 al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn yusuf shine at-tinisi akhbarana malik an yahya ibn sa'id kaga ya saba da waccan hanya ta akai malik annibni shihab na harko nan ko malik an yi haibun sa'id al-ansari ana abdurrahman al-a'raj kuma sai aka koma zuwa ga abdurrahman al-a'raj daga abdullah ibn buhaina Allah rada shi yake cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min sanataini manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga raka'a biyu min az-zuhr daga az-zahr lam yajlis bainahuma bi zamna bayamanta zaman tsakiya falamma qada salatahu yayin da ya gama sallar shi sajadataini sai sujada guda biyu summa sallama ba'da zalika yayi sallame bayan wannan shine wannan can hadisin ne al-Imam al-Bukhari ya kawo ta wata hanya daban
wace wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisan da hadisan sujudu sahwi ke kewayo akan shi kuma akan wannan hadisan mazhabubun malamai da yawa suka rataye a cikin baban sujudu sahwi hadisan da aka rataye ga su kan sujudu sahwi malaman fiqhu gaba ɗaya suka gina fiqhun su akai sanannu ne wannan hadisin yana daga ciki nabi cikin hadisu sahau hadisin da suka rika hadisin abi huraira cikin kissar zile dai ne sananne ne hadisi na uku hadisin in iza lam yadir ahadukum kama salla idan ɗayan ku yammanta nawa ya sallata yayi kaza yayi kaza na hudu hadisin imran ibn husayn na biyar hadisin abdullah ibn mas'ud wanda dukan su suna cikin bukhari ko da muslim na shidda hadisin abdurrahman ibn auf hadisin abdurrahman ibn auf zai zo nan gaba a cikin wannan sune hadisai guda shidda wanda sune malaman fiqhu gaba ɗaya suka rugara da su wajen kulla sujudu sahwi qabli da ba'di fada shi da yake cewa sannan ya tashi bai zamana ba shine gurin da bukhari yake bukata cikin tarjuma summa qama falam yajlis sannan ya tashi bai zamana ba kenan ya manta zaman tahiya ne na farko shine abin da yasa bukhari ya kawo hadisin cikin shi kuma akwai cewa a sujudu sujada wannan qabla salamu ce akai malamai sun yi sabani akan fara kashi guda uku wasu suka ce innahu qabla salamu mutlaqan duk mantuwar da akai kawo qabli za ai koma wace iri ce ziyaratan auna kas ragi ko kari sun rataye da zahirin wannan hadisin kuma shine mafi zaharan maganganun al-Imam Shafi'i kama cikin majmu'u na al-Imam Nawawi da ruwaya daga Ahmad wanda Abu al-Khattab ya rawaito ta cikin al-Intisar fi Masail al-Kibar an rawaito yace daga Abi Hurairah da Makahulu da Zuhri da Rabi'a da Laysu da Yahya ibn Sa'id al-Ansari da Auza'i duka wai sun tafi kan cewa duk abinda zakai cikin sallah sahau kawo qabli zakai ba wata ba'di sun yi hujja da hadisin Abdurrahman ibn Abbas daga Abdurrahman ibn Auf cikin wannan wanda Tirmidhi ya hudo shi da Ibn Majah Tirmidhi yace hasanun sahihun ne hakim yace mai inganci ne a wani lokaci yace yana ma kan sharadin muslim bai haƙi yake cewa Yahya ibn Abdullah ya wassalar da shi amma shi dha'ifi ne hanyoyin shi al-Imam Daruddin ya huddo su a cikin al-Ilal wanda faraja al-hadisu hadisin ya koma zuwa ga Isma'il ibn Muslim dha'ifi ne sun yi hujja da hadisai da dama ɗaya daga cikin sa hadisin Abi Sa'id al-Khudri ma'ana wanda suka tai kan cewa duk mantuwar duk rabkanuwar da za a yi ko ragi ko kari kawo qabli za a yi suna da hujja da hadisin da annabi ke cewa ya sujudu sajadataini qabla an yusallim yana sujada guda biyu kafin ya sallame sujada guda biyu yake kafin ya sallame akhrajahu muslim wanda muslim ya huddo shi munfarid wanda malik ya rawaito shi a matsayin mursal wa qala daruddin yake cewa magana tana kan wanda ya sadar da shi wanda yace hadisi ne mausul bai haƙi ya saba yace asalin shine al-irsal ma'ana wasu sun kawo shi cewa maganar sahabi ce tabi'i ne yace annabi ya ce wasu kuma sun ce tabi'i ne ya kawo sahabi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saniha na biyu hadisin muawiya cikin hujjojin sa ma'ana hadisin muawiya wanda nasa'i ya huddo shi ta hanya ibnu ajlan daga muhammad ibn yusuf maulani na usman daga baban shi da gare shi yace amma ba mashahuri bane ibnu hibban cikin asiqat ya kawo shi ya ambace shi daruddin yace la ba asabihi babu lahi gare shi bai haƙi cikin ma'arifa ma'ana wannan rawin da ake tantama akan shi na uku hadisin Abi Hurairah wanda zai zo nan gaba na hudu hadisi wanda muslim ya huddo shi da sunan al-arba'a na hudu duka hujjojin wai wanda suka ce duka ga hadisan nan yana kawowa banda tsaya musu ne wanda suka tahi akan cewa sujada kawai duka qabli ce gaba daya hadisin Abdullah ibn Abbas wanda daruddin ya huddo shi cikin sunan kinshi na biyar hadisin Abdullah ibn Mas'ud da ma wasu cikin hadisai da yawa Tirmidhi yace wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi malamai akan wannan suke aiki ita ce magana Shafi'i yara sujuda sahwi kulluhu qabla salam yana ganin cewa duk wata mantuwa akai kawai qabli ake wai qulu yana cewa wannan ya shahi hadisan da suka zo bayan wanda suka zo gabanin shi na ba'di yace wai zikaru ana ambata cewa kuma shine karshen lamarin qabli ita ce karshen lamarin annabi alaihi salatu wassalam kuma wannan shine fahimta da ra'ayin malaman fiqhu diyawa na Madina kamar Yahya ibn Sa'id da Rabi'a malamin Malik da wasunsu Shafi'i cikin al-Qadim yake cewa Mutarrif ibn Mazin ya ba mu labari daga Ma'amar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada guda biyu na sahau kafin ya sallame da ma bayan sallame ya ce wa akhirul amrayn qabla salam abu na ƙarshe ita ce qabli kenan nuna cewa ba adin mansufi ya ce an shahita wannan sune hujjojinsa da suke kawowa da dama yace wa qalat firqa wasu jama'a suka ce annahu ba'adahu mutlaqan suka ce ba'adi ce kawai sake duk wata mantuwar da za a yi ragi ko ƙari kawai ba'adi za a yi babu qablu sanda ita ba ita ce magana abu kenan aka sun waccan ita ce magana abu hanifa da imam sauri da malaman kufa kuma an rawaito wannan daga aliyu da sa'ad ibn abi waqas da ibn mas'ud da ammar da abdullah ibn abbas da ibn zubair da anas da ibrahim an-nakhai da ibn abi layla da hasan al-basri sun yi hujja da hadisai masu yawa cikin hadisan sa akwai hadisin abi hurairah cikin kissar zuliya da yana hujja su ne na bi hadisin abdullah ibn mas'ud ya zo a gaba cikin tashbikul asabi anna uku hadisin imran ibn husayn wanda ashabul arba'a sunan al-arba'a sun huddo shi na hudu hadisin abdullah ibn ja'far wanda abu dawud da nasa'i ya huddo sun huddo shi cikin shi akwai misa ibn shayba shi kuma munkarul hadisi ne da utbah ibn al-haris ba ma'rufi bane uku ba yake ce ahmad yace la yasbutu bai tabbata ba bai haƙi yace sanadin shi babu lahi a gare shi ibn khuzaimah ya huddo shi cikin sahihin shi na biyar hadisin mugira ibn shu'ba wanda abu dawud ya huddo shi da tirmizi duka hujjojin baihaqi cikin ma'arifa yake cewa da sanadi kyakkyawa duka wannan hujjojin su ne akan cewa kawai sujada ba a dusu suka sani wata ju sun yi hujja da hadisin sauban wanda akwai magana a cikin shi to kuma sai magana ta uku firqa ta uku dama an ce kashi uku ne ga ɗan qabli zalla ga ɗan ba'di zalla wanda ba san akasinta ba sai kuma ga ɗan firqa na uku suka ce kulluhu qablahu illa fi mawdi'ani dukkan shi qabli ne sai a guri bi kawai duk mantuwa qabli ake mata duk sahau qabli ake mishi sai guri biyu sune wanda hadisin ya zo ba a da ake yi sune idan mutun ya sallame cikin wani bangare na sallah shi ka yi raka'a biyu ko uku ka sallame ka tashi ka ciko to nan ba a da zakai au taharral imamu fa bana ala galibu zannihi ko liman yayi kirado yayi gini akan mafi rinjayen zatan shi to wannan shi ma ba a da zai dan saboda hadisin zuliya dai ya sallame daga raka'a biyu yayi sujada ba'da salami da hadisin imran yake cewa sallama min salasin wa sajada ba'da salami ya sallame daga uku kuma sai yayi sujada ba'da bayan ya karo gudan ma'ana da hadisin abdullah ibn mas'ud cikin taharri ba'da salam wanda ya sallame yake shakku ko nawa ce nayi to yayi taharri kuma sai yayi ba'da idan yayi to wannan masu wannan fahimta masu wannan ra'ayi shine al-imam ahmad ibn hanbal kuma ita ce magana Sulaiman ibn Dawud al-Hashimi cikin daliban Shafi'i ne da Abu Khaisama da Ibn al-Munzir na Shafi'iyya shi ma Tirmizi ya hikaito daga Ahmad yake cewa an rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sujudu sahawi yace fa yusta'mal kullun ala jihatihi kowace ayi aiki da ita a inda ta zo wa kullu sahaw laysa fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qabla salama Tirmizi ne yake magana yace duk wata sahaw da ban mu da nasi annabi yayi a cikin ta kawai mata qabli kenan wannan su ka'ida da suka tafi kowanne hadisin a barshi a inda yake ishaqa shi ma irin haka ya faɗa kamar wannan magana sai dai shi ya ce dukkan sahau daga annabi alaihi salatu wassalam wanda fihi zikirun an ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallam in cikin sallah ne in ƙari ne cikin sallah ayi sujada ba'di in ragi ne ayi qabli haka abu haddab ya ambata daga ahmad ita ce magana shafi'i kuma ita ce magana malik da abu saur ɗaya ce daga cikin maganganun shafi'i kuma kaga wannan ke nuna mana zirhin tunani da hange na al-Imam Malik wannan mazhabin shi aka dauka babu mazhabin da yake kyau cikin qabli da ba'di kamar na al-Imam Malik shine wannan hada biyin akai wanda nasin yazo ayi ba'di abinda ya kasance idza kana wannan ziyadatan fi salati yasjuduhuma ba'da salam in qari ne ayi ba'di in ragi ne ayi qabli kawai wannan ka'ida ita zaka rike ba sai ka rike waccan wanda suke abwabu sahau ba da ambato ita dama ka'ida tana hutar da kai da rike furu'a da ka rike wannan ka'ida daga mutun ya ce maka cikin sallah kaza ne ka auna ƙari ne ko ragi ne kawai sai ka bashi abin da zai amma in ka ce he ka jira wannan abin da ya ga maka kaga an nasanta shi a muktasar a mudawwana a kaza a aiziya a risala to zaka sha wahala wannan ma zai kasance ba a nasanta shi ba yace an rawaito wannan daga abul haddab a cikin littafin shi daga Ahmad daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya rada shi yake cewa sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam kowanne mazhabin yana da madogarar shi cikin sahabbai da tabi'ai yace duk abin da kai shakku in Abdullah dan Mas'ud cikin shi na sallarka na ragi ne cikin ruku'u ko sujada to ka fuskanci mafi girman zatanka sai kai sujada irin wanda take ake ce ma qabli in kuma ba haka bane kawai ka sanya shi ba'di kenan kaga shi ma wannan Abdullah dan Mas'ud daga gare shi suka samu wannan mazhabin alƙama da aswa da suka ce zai yi sujada ya sujudu lil naqas wala sulli ziyada idan ragi ne zai yi sujada amma ba zai idan kari ba wannan arato daga Abu Shaykh da Ibn Tin abu ne mai mamaki wannan ba a amshi mazhabin su ba Dawud ibn Ali Zahiri yace kowanne hadisin dan ɗan Zahiriya jagoran ɗan Zahiriya yace kowanne hadisan ai aiki da su a gurin su yadda suka zo ba ruwan mu da kiyasi Ibn Hazm yace sujudu sahu kulluhu ba'da salami illa fi mawdi'aini sai dalibin shi wanda ya harare mazhabin Zahiriya yace sujudu sahu dukkan ta gaba daya ba a dace sai guri bi kawai yace sahi wanda ya manta anan yana da zabi ko yayi sujada ba'da salami ko kuma yayi qabla salami in ya ga dama dukkan sujudu sahawi yace gaba daya ba a dace sai guri bi su zabi kake da na farko wanda ya mance daga raka'a biyu ya tashi bai zamana ba bai yi tahiyya ba duk daya ne wannan mamu ne ko liman ne ko mai sallah shi daya ne wannan yana da zabi ko qabla ko ba addu'ar da ya zaba ta yi na biyu yace idan ya kasance bai san ba a cikin raka'a ta nawa yake raka'a biyu ce ko uku ce to ya barta a mafi karancin zatan shi sai ya barta a mafi karancin to wannan kuma sai ya yi sujada da ya ga dama qabli ko ba'di zabi na a gare shi daga mazhabin su yayi kama yayi dan kama da na malikiya sai dai aka samu dan bambanci cewa su zabi aka baka yadda ka ga dama Shafi'i yana da magana daban yace yana da zabi yadda ya ga dama ko qabli in ya ga dama ko ba'di in ya ga dama yace amma wal khilafu inda nafil ihzam sani wa duk sabanin nan cewa kawai wanda ka wanne yake in kai qabli ta kama ka kai ba'di ba wanda zai ce sallah ba tai ba in ba'di ta kama ka abu ne mai sauki duka dai ana kakkasa abu ne a ilmanci amma a wannan shi sa mai ahadir yake cewa falau qaddamal ba'di aw akhara al-ba'di al-ashya alai ko ya jinkirta ajza ahu ko ya gabatar da ba'di ko jinkirtar da qabli wannan duka yayi babu wani lahi a ciki ana magana ne fil afdal waqila fil afdal malai ce kawai ne hifarla ake magana ma wardi ya kawo ittifakin malamai gaba ɗaya akan wannan cewa qabli da ba'di babu wani matsala duk wanda ta kama ko wani ya tambaye ka cikin wanda suke jahilai bai san ba karatu ya tambaye ka yace maka to kaza ne ya zano maka abinda kai baka fahimci menene bane ko kari ne ko ragi ne kawai ce mishi iqabli ko ce mishi ibadi wannan fa in matukar baka tuna ba kuma babu matsala dan ana zancin al-afdal ne ibnu abdulbar ya ambata cewa dukkan su gabaki daya ce da walau su sajada qabla salam fi ma yajibu sujudu ba'du ga magana ma ga jagoran malikiya aw ba'dahu fi ma yajibu qablahu la yadurru a cikin abun nan Allah mashi rahama ibnu abdulbar at-tamhir sharhi muwadda yace idan da a ce qabli ta kama shi yayi ba'di ko ba'di ta kama shi yayi qabli ba abinda ya cutar da shi kuma ya dace da abinda ma wardi ya faɗa hazumi yake cewa dariqa hanya ta adalci shine mu ce hadisin zuhuri wanda cikin shi akwai nuni akan shahi akwai inqita'i bai cin karo da hadisan da sun tabbata ma'ana magana cewa ba'di mansukhi ya ce wannan babu ita saboda akwai inqita'i cikin wannan magana da dogon bayani da suke kawowa a baban su sai fa'idodi yace na farko hadisin da ke nuni akan cewa sunna hadisin yana nuni akan cewa tahiyya sunna ce kuma zama a gare ta ma sunna ne dan da a ce wajibi ne da sujada ba ta dumke su kamar ruku'i da wannan haka Malik yace da Shafi'i da Abu Hanifa fa'ida ta biyu kabbara an shar'anta ta ne sujudu sahwi dan sujada sahwi ga ijma'in malamai dan sujudu sahwi aka shar'anta ta cikin hadisin Annabi alaihi salatu wasallam cikin hadisin Abi Hurairah fa'ida ta uku magana mai inganci a wajen mu cewa mutum ba zai yi tahiyya ba in ya kare qabli ko ba'di wa kaza fi sujudi tilawa haka nan sujada ta tilawa kal jinaza haka man janaiza ma ba a mata tahiyya mazhabin Abu Hanifa shine cewa ana musu tahiyya dukkan wa'annan da aka zano da hawi ya kawo cikin mukhtasar ikhtilafil ulama kaga nan gurin idan an yi tahiyya an sallame an yi sujada qabli ko ba'di an sallame ba sai an maimaita tahiyya ba ita ce magana mafi inganci sabanin abin da muka tayi na malikiya Ibn Qudama yake cewa idan ya kasance qabla salam ne bayan kabbara wa in kana ba'dahu in ko ba'di ce ya mata tahiyya sai ya sallame wannan ita ce fahimta ta Abdullah dan Mas'ud da Nakhai duka wannan wa gaba ɗaya mu san cewa mazhabi ne na sahabbai kowannan aka dauka wanda suke yin tahiyya da wanda basu yi duk kowanne fahimta adda kai ta sahabbai akai da haka da Hammad da Sauri da sauransu da mazhabin malamai da yazano da dama wanda suka tahi akan wannan yake cewa Ibn al-Munzir yake cewa fihi ma taslimun ba abi gairi tafiyu sallama kawai yake an yi qabli da ba'di babu sallama babu tahiyya Ibn al-Munzir yake cewa at-taslim fihi ma sabitun wa fi tasbutu at-tashahhud nazarun cewa a maimaita musu tahiyya wannan abu yana buƙatar nazari Abu Umar ibn Abdul Bar jagoran Malikiya ne mai at-tamhir sharhin mu da ce la ahfazu marfu'an min wajhin sahih ban ga hadisi sahihi ba ko dai ingantacce da yace a sake tahiya ba an yi qabli da ba'di daga aba'u yake cewa insha Allah tashahada in ya so yi tahiya ya sallame in ya ga dama kai aikata wannan shine maganganun su da sauran maganganu da dama da suke kawowa a cikin nan kuma abin da zamu fahimta cikin fa'ida ta gaba cewa ashe mutaba'a ga liman wajibi ce kaga da annabi ya tashi zai kawo ta hudu bin shi suka yi busu zamana ba wannan ya abku cikin hadisin dan sun yi aiki ne a cikin hadisa abin da ya faru wannan yace ya abku cikin hadisin ya halitta ya kasance suna da hukuncin wannan hadisa sai dai busu sani ba shi yasa busu mushi tasbihi ba tana yiwa sauya lamarin akai shi yasa suka kima annabi sallallahu alaihi wasallam tasbihi sannan suka yi sabani wanda ya tashi daga bi ta biyu yana mantuwa shin zai komo ya zamana wasu jama'a kamar da mai ahadari ya kawo cikin mas'alar can karshe wasu jama'a suka ce da wannan hadisin cewa in ya tsaya ya meke yayi tsaye sak to kada ya komo wasta qabalal arda fala yarji wannan ba zai wasta qalla ya rubu da ƙasa wannan ba zai komo bai ci gaba da sallar shi idan bai daidaita ba ƙasa shine in farqal arda biya dahi wa ruku batain inji mai ahadari in bai rubu da hannuwan shi ba da guyuwan shi da hannun shi an rawaito wannan daga alqama daga qatada da abdurrahman ibn abi lawla ita ce magana auza'i da ibn alqasim cikin mudawwana haka shafi'i wasu suka ce in ya rubu da mazamanan shi sun rubu da ƙasa koda bai daidaita ba ya komo ba zai komo ba kai kawai ya meke ya ci gaba da sallar shi karshe yayi sujada qabli qabla salami ibn alqasim ya rawaito wannan daga malik cikin almajmu'a almajmu'a ba almajmu'u ba malikiya muna da almajmu'u muna da almajmu'a almajmu'a wannan suke magana babban littafi ne almajmu'u wanda aka yi ne akan bayan dirdir yayi abun nan yayi kokoyi mai muftasar khalil shi kuma wannan almajmu'a da daddan littafi ne wanda ya jima Allah mashi rahama ya bace ma shi babu shi far'i yace sahafi sahau sahafi sajalatai sahau la sahau alaiha mantuwa cikin sujudi sahau babu sahau a gare ta wanda hakam ya hudu wannan nakhai da hakam da hammar da wanin su da ibnu abi layla da bacci da hasan qabli ce ko ba a dita kama ka ita kin ma wajen yin ta kan manta mi kai ita ma ka ƙara yin wata mantarab kanuwa cikin ta to wannan babu abun nan a cikin ta ba za a mata ba sujudi a ciki sai babu na gaba babu na gaba al-imam yake cewa babun idza salla khamsan baban dake bayani idan mutun yayi salla raka'a biyar wancan rage tashi yayin manta abun nan guda shi kuma wannan biyar yayi al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babun idza salla khamsan idan mutun yayi salla raka'a guda biyar nan al-imam ibn hajar yake cewa abinda bukhari yake so arada al-bukhari at-tafriqa baina idza kana sahaw bin nuqsan aw ziyada yana so ne ya maka nunin cewa akwai bambanci idan rabkanuwar ragi ne mutun yayi ko ƙari yayi fa fil awwal yasjudu qabla salama ana farkon in ragi ne yayi qabli kamar yadda ke cikin tarjuma wadda ta gabata wa fi ziyada a cikin ƙari kuma yasjudu ba'dahu zai yi ba'di kaga wannan shine mazhabin malikiya wanda muka gani yanzu to wannan bukhari bai wajen kowa ba kyarar ba zai nuna maka cewa ga yadda ake ta'amulin shi wajen kulla tarjuma zai nuna maka ga bambancin da na tahi akai kaga ya tahi akan mazhabin kuma wannan karkashin kulla tarjuma shi aka gano me yake nihi yace wanda suka tai aka rarrabewa wannan da maliki da muzi da malik da muzani da abu saur da cikin malaman shafi'i yadda dai muka ga mazhabin su kamar yadda ya gabata hadisi na 1222 al-imam yake cewa rahimahullahu ta'ala haddathana abu al-walid haddathana shu'ba an al-hakam an ibrahim an al-qama an abdullah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhra khamsan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla az-zuhr raka'a biyar faqila lahu aka ce mishi azida fi salati qarawa akai cikin salla ya ma'aikin Allah faqala ce wa ma zaka mi akai qala suka qala zace sa wanda ke mishi magana yace sallaita khamsan raka'a biyar kai fa sajara sajaratayn ba'da ma sallama yayi sujada raka'a guda biyu bayan ya sallame kaga nan ba'da ma sallama ba'di ce anan annabi alayhi salatu wassalam yayi nan gurin yace ya gabata a cikin ruwaya ta mansur cewa wasta qabala al-qibla ya fuskanci al-qibla cikin shi akwai ƙarin da ake nice a zashakka ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya shakku cikin salla yayi kirdadan daidai sannan ya cika sallar shi a hanyar musulmi yace duk wanda ya shaku cikin sallah ya duba abin da yake shine kirdadan daidai kaga wannan ce yace fal yataharra aqrabu zalika ila sawabi yayi kirdadan abin da yake kusa da daidai yana da hanyar Fudail ibn Iyad daga Mansur yace yayi kirdadan abin da a ganin shi shine daidai Ibn Hibban ya kara daga hanyar Mus'ara yace fal yutimma alaihi ya cika sallar shi duka wannan karin hanyoyin suke bayyana mana hutawwa hadisin hili an yi sabani ne ake nihi da ataharri shine mutun yayi gini akan yaqinin shi ba akan mafirin jaye ba saboda sallah tana bisa akan shi da zimma to ba zai sabke ta ba zai ta fadi ba sai da yaqini da ka shiga da asar raka'a huda aka ce kai to wannan raka'a hudun bata sabka akan ka ba sai ka samu tabbas dan shakku shakku baka amfani da shi ka sabke ma kanka raka'o'in wannan taharri cikin hadisin Abdullah yana fassara shi cikin hadisin Abi Sa'id abinda yake nihi shine abinda muslimi cewa iza lam yadir asalla salasan am arba'an falyatraha shak kaga annabi ya fassara mana at-tahari in kirdadan idan mutun ya manta raka'a uku ce ko hudu ya jeho shakku yayi wal yabni alamas sai kana yayi gini akan abin da yayi yake da tabbas yo anna man tahawwala an al-qibla sahiyan cewa a cikin fa'idar hadisin yake cewa ibnu hajar cewa wanda ya juya wajen ya juya ma al-qibla da mantuwa ba zai sake sallah ba dan kana cikin sallah ka sallame haka juya alqibla duka cikin rishin sani ne sallah ba ta bace ba wafihi a ciki akwai liman ya fuskanto jama'a bayan ya sallame kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sallame juyowa ya fuskanci jama'a ya kallo su a shekarun jiya na kasa na ta wani bahasi littahi ne ma kai na wani malami magabata na malikiya bai wuce safaha guda 10 ba yayi littahi guda akan mas'alak liman idan ya sallame yaya matsayin shi yake yaya zai yi wani waje zai kalla in ya sallame ya tabbatar da wannan mas'ala cewa yana sallame ya fuskanto ya kalle su musallan sallah asuba da asar in yana da wa'azi ya musu bai haqi ya huddo ce azubun niyya ba'da al-ihrami bi salati la yabduluha niyya ta bace bayan kai harama sallah bata bata sallar wannan ba cikin shi akwai abubuwa da dama yace wanda sun shahi ibn hajar sun shahi sha'anin al-qibla wannan duka ya kawo mana ne mas'ala ta wanda mun tattauna mun hade ta akan abin da ya shahi qabli da ba'di wanda suka gabata yace summa al-hadisu dalu li mazhab al-Malik ibn al-Mulakin yace wannan hadisin sannan hujja ne akan mazhabin Malik da Shafi'i da Ahmad da jumhuri cewa wanda yayi ƙara raka'a guda cikin sallar shi yana mai mantuwa sallar shi ba ta bace ba yace bal in alima ba'da salati faqad madda salatu sahiya idan ya sani bayan ya gama sallar shi ta je lahiyayya sai yayi sujjada sahau in ya tuna bayan ya sallame a kusa in kuma lokaci yayi tsawo nan babu zancen sujjada sahau da zai idan ya tuna kafin ya sallame ya koma ya zamana wanda ya tuna duk ɗaya ne yana cikin tsayuwa ko yana cikin ruku'u ko yana cikin sujjada ko yana cikin sai yayi sujjada sahau dukkana cikin katuna cewa wannan raka'a ta ƙari ce wannan su kawai yanke koma asali koma tahiya dan baka ci gaba da ƙari ba bayan ya tabbatar maka cewa ƙari ne yace wa ziyaratu ala wajhi sahu ƙari akan mantuwa bayya bata sallah duk ɗaya ne qallat am kasurat ko kadan ko min yawa in kana min jinsin salati in jinsin sallah ne yace ballau za da ruku an bar koda ya ƙara ruku'u ko sujjada ko raka'a ko raka'o'i masu yawa da mantuwa sallar shi ingantatta ce cikin dukkan wannan sujjada zai yi mustahabbi ba wajibi ba kaga wannan raddi ne ga mazhabin wasu daga cikin maliki wanda mai ahadari ya tahi cewa man zara fi salati misla badala salatu wanda ya ƙara kwatankwacinta a cikin sallah ta baci wannan malamai maliki ma ba su karbe shi ba dan mantuwa ko mun yawanta sunan ta mantuwa ba yiwa a ce dan talimka sallah al'asar je kai har takwas su sun tahi ne akan cewa ka mai da abun wasa wanda yake mantuwa ba zancan a dora mishi abin da zuciye shi a ce ai ya mai da abun wasa ne la mantuwa zawwa ce ko ya limka sallah ko mun adadin mantuwa da yayi ba a bambance ba cewa in ka limka sallah ta baci alqadi iyad ya hikaito daga mazhabin malik annahu in zada nisfu salati lam tabdu salatuhu mun jira kyau kaga mai ahadari kamar yadda na faɗa mazhabin wata maliki yace kawo ba malikiya duka ba malikiyar diye da muke ta karatu mutum yana ahadari ishmawi iziya da sauransu har su mukhtasar in ba tantancewa yi wallahi ba zai ce ba ga mukhtasar shine karshe shi malikiya ce tsagwaranta to amma sauran da risala take bi mishi matukar ba kana bincike ba baka iya bambancewa tsakanin da'ifi da sahihi a mazhabin ma aikin ba karami bane yadda ka san a hadisi akwai sahihi da ifi to mazhabi ma akwai raji akwai marju akwai shaz akwai da if wanda dukansu da hukuncen su a cikin mazhabi to al-imam malik ya al-imam qadi ya mai littafin ash-shifa da muke karanta ya rasa 544 hijriya ya hikaito cewa daga mazhabin malik mutum ko ya kara kwatankwacin sallah bata bace bal hiya sahiha wa sujudu lis-sahwi sallah shi daidai ce kawai sujudu sahwi idan ya kara sama da haka cikin daliban malik akwai wanda yace ta bace magana ce ta mutarrif da ibn al-qasim mutarrif da ibn al-qasim su suka tahi akan cewa man zarafi salati mislaha wa aksar badalat daga cikin su akwai wanda yace in ya kara raka'a bi ta bace wasu sun ce in raka'a dai ce babu lahi ita ce magana abdul malik ibn habib da ma wani su magana shi tana cikin ikmalul mu'lim kenan maganar ta mai ahadari ina tana lokacin da muka yi darasin mun yi magana akan ta cewa ba akan ta ba malikiyya suka tahi sallah bata bace ba tana nan kawai zai sujudu sahwan shi kamar yadda kowa yake kuma Allah mashi rahama da jin kai ijtihadin su ne ba da san ransu ba suke kawo ba babe na uku babin iza sallama fi raka'ataini to ina gaba mun shiga ban sabon babin mun tsaya babu bi musabar da ya cinye mana lokacin to shi ma a gulguje an mutum ya lokacin wannan zan kawo fa'ida cikin al-mustadrifi kullu fannin mustadrif na rayuwar hayawana cikin nan a gulguje cikin wannan safa ta 544 Allah mashi rahama ya kawo addafza kwado yace hayawanu yatawaladu minal maya kwaro ne wanda daga ruwa ake aihuwar shi addaifatul jar yana da rauni wajen gudu yana daga cikin dabbobi masu rauni kuma bayan ruwan sama ake samun shi farkon abin da yake faruwa shi kwado kwaya ce wata baka take kasancewa a cikin ruwa sannan sai ta zama tana habaka tana karuwa tana gabbai ya koma dan ruwa duk wanda ya san kwado ya san yadda yake abin nan shine yake ga mu yace wai zana qaja alfaqul asfal min idan ya bude sai ya zama na kasa shi sai ya zama ya nitsa ta da ruwa kuma saman kanshi ya huddo shi wajen ruwa sautin shi sosai yana da kara Sufyan yace a cikin dabbobi babu dabbar da tahi kwado ambatan Allah da zikirin Allah ya zo cikin asar wannan annaba hadisi kuma tabbas ne hadisi yace annaki ko hunna tasbihun karan kwado duka tasbihi ne a cikin al-asar yake cewa Dauda alaihi salam yake cewa subhana Allah ta'ala zamma Allah tasbihi in ji annabi Dauda kamar yadda kwado yake mishi tasbihi gabani na sai kwado ya kira shi yace ya Dauda saboda yana jin muryar dabbobi yace ya Dauda alaihi salam kake ma Allah guri kai tasbihi irin namu wa ana li 90 sana ma jafa lisani yau shekara ta gomiya tar harshe na bai bushe ba daga zikirin Allah shekara ta gomiya tar harshe na bai wani kwado ya kira shi ya ga mishi haka yace mishi to ikon Allah me kake cewa a tasbihin naka yace aquli ina cewa subhana min musabbihin bi kulli lisanin subhana man huwa mazkurun bi kulli makanin sarki ya tabbatan ma Allah da ake tsarkake shi da kowane halishi sarki ya tabbatan ma Allah da aka ambace shi ta kowane guri a cikin tasbihi duka ba zikirin Allah ba wanda Allah ya hiso kamar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim zikirin dai da ya kumshi subhanallahi subhanallahi shi yasa muka ga matar annabi alayhi salatu wassalam lokacin ta zamna bayan wannan tana ta zikiri hayyar taho daga masallaci har rana ta huto tana gurin tana tai yace mata na san wani zikirin da dai kika fada yahi wannan dogon zaman naki subhanallahi wa bihamdihi adada khaliqihi wa da nafsihi wa zinata arshi wa bidada kalimatihi wannan guda dai kika fada ya limka duwan da kika yi zama dan saboda ya kumshi tsarkake Allah yace wa ma asana aqulu mi zan fada yace in kunta ta'khuzul ma bi fihi wa taj'aluhu anarar ibrahim khalif wallahi subhanahu wa ta'ala a'lam wannan shine kwado na gaba shine zabiyun barewa ita ce algazal guda dai ta ita ake cewa algazalan wa huwa salasatu asnaf kashi uku ne barewa akwai al-aram wa hiya ziba'ur raml ita ce barewa ta rere barewar da rayuwar ta a rere take ita ake cewa al-aram shi yasa wannan imru'ul kai sai ke cewa taraba'ar al-aram fi arsatiha wuqufan biha sahbi alayya matiyahum al-aram ba'ar al-aram kashin dabba kashin wannan na barewa yace wa launuha ramadiyun tana kama da tana kasa wa hiya saminatul unuq wiyanta yana da kabri wasani kenan ita wannan ta farkon al-aram ita ce al-aram ta bi kuma ita ce al-afru launin ta jani kuma tana daga jeran wuya ta ukun al-udumu ita ce mai tsawo mai dogon wuya ana siffanta ta da kaihin gani tana ganin nesa ita wannan nau'in cikin barewa wasu suka ce malamai suka ce malaman dabbobi suka ce inna zaba ya kaddama al-hanzala barewa tana cin gunan jakkai ta tattauna ta ta hade jin dadin ta take ita kade take da wannan wanda kowa dacin ta yake ji amma ita zakin ta take ji wa ma uhu yasilu min shirqaihi ruwan ta har yana zubawa daga kudukukin ta dan saboda jin dadin ta yace wa yurdul ma al malik kaga Allah yake da ikon abinda wani ba zai iya ci ba wani ya ci shi abinda kake ga rishin kyan shi wani ya ga kyan shi ko dadin shi mai dacci ne ta sanan ita ce gonan jakkai yace wa tayrudul ma'a tana zawwa ruwa al malih mai dacci ruwa mai tsamtsi ruwan teku wanda ba a shan shi fa yashrabul ma'a al ajaj in ta zo ga ruwan teku mai zaki ga mara zakin ita ta hishan wanda yake da dacci wanda ba mai iya shan shi sai ita wai ga musu qurdumu huta nitsa yuyan ta bakin ta a ciki harshen ta a ciki kamar ga musu shatil yake kamar yadda dabba take nitsawa cikin ruwa mai zaki yadda kaga dabba ko akuya ko tumki an kabbata kabbata wannan mai dissa take nitsa bakin ta kasa to in ta je ruwa mai samtsi mara dadi barewa haka take nitsa bakin ta hijin dadin shi yace mi an mafi mamakin da yake wannan dabba yace haiwanin yasta'jibu muluhatul bahari ruwan teku ita dai take jin dadin shi wa istahala mararatul hanzali kuma take jin dadin daccin gunan jakai ita dai take jin dadin ta al khawa sai abinda take da su wasu dabbobi ba su da lisanuhu yujaffaf wa yudil mar'a halishan ta ana ci in aka ciro shi aka sanya shi ya bushe aka ba ma mace salida wanda ta kasance mai yawan kaudi tazuru salatu ha kaudin ta zai rage halishan barewa ba ayi murgen shi a shanya sai a rika ba ta na ci tazuru salatu ha yace wa ba'ruhu wa jilduhu ya harqani da bayan garinta da fata ta ana kona su sai a dake su su zama gari a sanya su cikin abincin yaro yana ƙara mishi hazaka da kaifin basira da fasaha da zalaka da harda da ƙwarin harda wannan abubuwan da ya kawo kenan cikin su abin da ya shahi barewa dukkan su kowanne kowace tunda dai zo an batan bai abin da ya faɗa ya ce kala uku ne to amma kuma fadan khawas din nasu bai ce ba kala kaza kawai sai ce azzabu kenan nau'in da ya game su gaba daya siffar da ta game su ya fada.